This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 21 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
An damke mutane 13 yayin wata zanga-zanga a ranar farko ta babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago. Galibi ana zargin su da take doka ta karya katangar tsaro da aka kafa a wurin taron na cibiyar United, a cewar babban 'yan sandan birnin yana fada a jiya Talata. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ziyarci rukunin masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas a wani yunkurin lalubo hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza. Dakarun Ukraine sun rushe ko kuma sun lalata dukkan gadoji uku da ke kan kogin Sem da ke yammacin Rasha, a cewar majiyoyin Rashan, yayin da kutsen da Kyiv ke yi ya shiga mako na uku a jiya Talata.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni, za a jiyar da takaya a dare na biyu na babban taron jam'iyyar Democrat.
Chicago! It's good to be home! I am feeling hopeful. Because this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where anything is possible.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan sake maido da tsarin jigilar man jamhuriyar Niger daga gabar teku a jamhuriyar Benin.
Kenan abu ne wanda ya kamata da man kanmu dibuna saru mu gamu mu hada kanmu mu gyara kayanmu. Ba mu da wata in ba Benin ba, kenan da ita ce kamata mu yi hulɗa mu tattauna mu daidaita yadda kowa za su samu amfani.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina ke gabatarwa. Inda yau shirin zai mai da hankali kan babban taron na jam'iyyar Democrat da ake yi a birnin Chicago. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashi na farko. An damke mutane 13 yayin wata zanga-zanga a ranar farko ta babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago. Galibi ana zargin su da take doka ta karya katangar tsaro da aka kafa a wurin taron na cibiyar United, a cewar babban 'yan sandan birnin yana fada a jiya Talata. Akwai tarin zanga-zangar da ake sa ran gudanarwa a wannan mako, ciki har da na yammacin jiya Talata, wadda aka yi a wajen karamin ofishin jakadancin Isra'ila. Sai dai yawan masu zanga-zangar ta ranar Litinin a wurin taron sun gaza kai adadin da aka kiyasta, inda masu shiryawa suka yi hasashen sama da mutane 20,000 ne za su shiga zanga-zangar. Babban ɗan sandan Chicago Larry Snelling ya faɗa a jiya Talata cewa yawan masu zanga-zangar bai haura 300,000 ba, kana akasari an gudanar ne a cikin ruwan sanyi. Sai dai wasu sun yi arangama da 'yan sandan da suka yi amfani da feshi mai sa hawaye akan 'yan sandan kada suka yi ta jifansu da kwalabe a wani filin taro inda aka karya katangar tsaro, inji Snelling. Ya ce jami'an dai ba su yi amfani da wani karfin tuwo ko wani sanadari akan masu zanga-zangar ba. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ziyarci rukunin masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas a wani yunkurin lalubo hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza. Ya ce lokaci na da muhimmanci ga wannan yunkurin, yayin da yake kammala ziyararsa ta cikin tara a gabas da tsakiya. Amma Hamas da Isra'ila dukkaninsu sun nuna rashin amincewarsu ga wasu ɓangarori na shawarwarin Amurka, kuma da alamar da ƙyar za a cimma wannan shawarwarin na Amurka. A wata sabuwar sanarwa, Hamas ta ce shawarar ta baya-bayan nan ta maida hannun agogo baya akan abin da ta amince da shi a baya, kana tana zargin Amurka da amincewa da abin da ta kira sabbin sharuɗa daga Isra'ila. A halin da ake ciki, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa wa iyalan mutanen da ake garkuwa da su a Gaza cewa babbar manufarmu ita ce kare manyan kadarorinmu na tsaro a duk lokacin da muke fuskantar matsin lamba daga gida da waje. ya sanar da kame wani karamin yanki da ke kan iyakan Gaza da Masar wanda Isra'ila ke kira da hanyar Philadelphia. Sai dai Hamas ko Masar dukkaninsu ba sa son kasancewar Isra'ila a wurin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Ukraine sun rushe ko kuma sun lalata dukkan gadoji uku da ke kan kogin Sem da ke yammacin Rasha a cewar majiyoyin Rashan, yayin da kutsen da Kyiv ke yi ya shiga mako na uku a jiya Talata. Kutsa wanda Kyiv ke yi zuwa cikin Rasha yana sauya baki ɗayan fasalin yakin, kana yana ƙarfafa gwiwa tsakanin al'ummar Ukraine da suka galabaita da yakin, sai dai har yanzu ba za a iya tabbatar da babban sakamako na wannan kutsen kuma harin farko a kan Rasha tun bayan yakin duniya na biyu. Duk da cewa Ukraine ta yaba wa nasarar da ta samu a kan yakin Rasha, dannawa da Rasha ke yi a gabashin Ukraine na shirin kwace wata muhimmiyar cibiya wato birnin Pokrovsk. Hare-hare da Ukraine ta kaiwa gadojin a kan kogin Sem a Kursk ka iya sa sojojin Rasha makalewa tsakanin kogin da dannawar da Ukraine ke yi da kuma iyakar Ukraine. Da alamar dai suna hana Rasha mai da martanin gaggawa ga kutsen zuwa birnin Kursk wanda Ukraine ta kaddamar a ranar 6 ga watan Agusta.
An jima kaɗan Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu birnin Chicago na jihar Illinois ta Amurka, inda aka yi dare na biyu na babban taron jam'iyyar Democrat mai mulki. Bayan wasu hidimomi da harkokin da aka saba yi tun bayan bude taron da daren jiya Litini, kamar kaɗe-kaɗe da raye-raye da kuma jawabai daga wasu kusoshin jam'iyyar ta Democrat, sai aka shiga babin farko na ɗaya daga cikin rukunoni mafiya muhimmanci na wannan taron, wato kiran 'yan delegate daga jihohin Amurka su yi shelar kaɗa ƙuri'arsu ga 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta Democrat, mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris, kamar haka.
Mississippi.
To, an ji yadda sakataren wannan hidima ke gayyatar jihohi ɗaya bayan ɗaya su je kan mumbari su yi shelar yadda za su kaɗa ƙuri'arsu. Alal misali, an ji yadda sakataren ya ce ya ke jihar Mississippi, ya za ki kaɗa ƙuri'arki yau, inda shi kuma wakili ko delegate na jihar ya amsa haukan mumbari ya yi ta koɗa jihar tashi. Da kuma shahararren kogin nan na Mississippi tare da zayyana irin shahararrun mutanen da suka fito daga jihar. Sannan sai ya ce, ya sakatare, cikin matukar farin ciki, jihar Mississippi na mai kaɗa ƙuri'u 40 ga shugabar ƙasarmu ta gaba Kamala Harris. Daga nan sai kuma aka sake shiga babin sauraren jawabin kusoshin jam'iyyar, ciki har da Sanata Bernie Sanders da shugaban majalisar dattawa Chuck Schumer, waɗanda duk suka caccaki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump tare da tallata gwanarsu. To amma kamar yadda aka zata, lokacin da aka gayyato matar tsohon shugaban Amurka Barack Obama, wato Michelle Obama, wanda hakan ke nufin sharar fage ga zuwan Obama kansa, sai taron ya game da sowa ta yabo. Michelle Obama, wadda ta yi jawabi mai tsawo, ta ce,
something wonderfully magical is in the air, isn't it?
Michelle Obama ta ce, akwai wani abun al'ajabi da ke yawo a sama, ko ba haka ba, muna jin sa a wannan dandalin, amma yana bazuwa a fadin kasar da muke kauna. Wani abu ne da muka saba jin sa. Kun san abin da nake nufi, wato tasirin ƙarfin gwiwa wanda ke yaduwa. Ta ce, yanzu an samu wata dama kuma ta kawar da ibilisancin tsoro da raba kawunan jama'a da kuma tsana da suka dabaibaye mu, kuma sun ci gaba da dabaibaye mu din. Yayin da muke kokarin cimma abubuwan da iyayenmu suka sadaukar da rayukansu a kai. Ta kuma tallata Kamala Harris, shi ko tsohon shugaban ƙasa Barack Obama da ya hau kan mumbari ya yi magana mai tsawo shi ma, ciki har da cewa,
and over the last 4 years those are the values America has needed most.
Obama, wanda ya tabo batutuwa da yawa, ya kuma jinjina ma shugaba mai ci Joe Biden, ya ce manufofin da aka yada cikin shekaru hudu da suka gabata su ne Amurka ke bukata a daidai lokacin da miliyoyin mutane ke mutuwa, ana bukatar shugaba wanda ba zai siyasantar da abubuwa ba. Obama ya sauki yadda a cewarsa jam'iyyar Republican ta zama tamkar mallakar wani mutum guda, wato Trump, yana mai yaba ma Kamala Harris. To wannan kenan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai a demokradiyyar jamhuriyar Congo sun faɗa a jiya Talata cewa wani hatsarin jirgin ruwa a ƙarshen mako a kogin Lukeni ya kashe akalla mutane 20. Wani jami'i ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa an ceto wasu mutane 46. Kwale-kwalen katakon da ya cika makil da mutane ya nufi garin Nyoki dauke da kaya da kimanin mutane 300 a ciki a daren ranar Asabar waye gari Lahadi, a lokacin da ya ci karo da wani abu a cikin ruwan ya nutse. Babban jami'in gundumar Kutu Jacques Nzena yana fadawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Ya ce wani jinjiri mai watanni 9 a duniya yana cikin gawarwakin da aka tsamo. An dai haramta zirga-zirgar jiragen ruwa a cikin dare a Congo. Tafiyar jirgin ruwa cikin dare da kuma daukar mutane fiye da kima ya zama babban kalubale ga shaɗin sufuri a ƙasar da ke tsakiyar Afirka. Ana yawan samun munana hatsara akan ruwa saboda rashin hanyoyi masu inganci. Hukumomi suna yawan jan kunni akan hadarin da ke tattare da tafiya da jirgin ruwa a cikin dare da kuma cika mutane makil a cikin jirgin. A ƙarshe, a lokacin mulkinsa, Prime Minister Fumio Kishidi ya sabunta ma'aikatan tsaron ƙasar Japan yayin da ƙasar ke ƙara fuskantar barazana daga China da Rasha da kuma Koriya ta Arewa. Bayan kusan shekaru 3 akan mulki, yanzu Kishidi na shirin barin ofis, inda ya sanar a farkon watan Agusta cewa ba zai sake yi wa jam'iyyarsa ta Liberal Democratic Party takara a watan Satumba ba, yayin da ake nuna rashin gamsuwa da mulkinsa da kuma zargin cin hanci da rashawa a jam'iyyarsa ta LDP. Abin tambaya shi ne ko wanda zai gaje shi zai dora akan aiki da ya yi ko kuma zai sauya wa Japan alkibla. Duk da haka, Kishidi ya yi alkawarin zai mara wa sabon shugaba baya.
To, a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu, wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda za a ji ƙarin bayani kan batun sake maido da tsarin jigilar ruwan Nijar marar gabar teku daga gabar tekun Kotonu a jamhuriyar Benin. Daga Agadez ga Hamid Mahmud.
Tun a ranar Juma'ar da gabata ne dai wani jirgin ruwan da kwamai ya isa a gabar tekun Kotonu saboda loda man na ƙasar Nijar. Isowar wannan jirgi dai na nuni da kaddamar da aikin tura ayyan man Nijar daga Benin. Yawan man da za a rika iba dai ya kai ganga miliyan guda, kusan daidai da yadda lodin farko da Benin ta ba da damar yi a tsakiyar watan Mayu da ya gabata. Lamarin da masana irin su Muhammad Adamu ke alakanta damar gyara dangantaka tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna.
Alama ce muke gani da ke za a samu jituwa tsakanin Benin da Nijar fuskan harkar mai, wata alama ce wadda ke za a samu nasara, kowa za ya shin dadi tsakanin mu da Benin. Mu abinda muke gani kasashen guda biyu wanga tsakanin Benin da Nijar samu suka yi zuciya ne tsakan a samu a magance wa ga matsala.
A cikin watan Yunin wannan shekarar ce dai aka shiga tankiya tsakanin Nijar da Benin, biyo bayan kama wasu ƴan Nijar biyar da ke aiki kan bututun waɗanda mahukuntan Benin suka ce sun shigo kasar ne ba bisa ka'ida ba. To sai dai ga Tar Abubakar na ganin akwai buƙatar Nijar da Benin da suka yi zuciya nisa.
Mun yi garaje saboda wannan hanya ita ce kawai za mu samu mu ma mu haukatar da arzikinmu ya haukaka. Kenan ya kamata duk abin da za mu da mu da Benin mu shirya da muke frontier da Benin, ya kamata da mu da Benin mu zauna mu dibi talakawa. Tunda wanga abu in ya fita aka samu amfani shi, talaka ne za su amfani, gwamnati ta yi amfani, su Benin su yi amfani. Kenan abu ne wanda ya kamata da mun kanmu dibi na saru mu gamu mu hada kanmu mu gyara kayanmu. Ba mu da wata in ba Benin ba, kenan da ita ce kamata mu yi hulɗa mu tattauna na mu daidaita yadda kowa zai samu amfani.
A nasu bangare masana tattalin arziki irin su Abdulrahman Usman na ganin maido da aikin daukar man Nijar daga Benin wata dama ce da kasashen biyu za su ci gajiyar arzikin man fetur din da kuma samun bunkasuwar tattalin arziki.
Wanga al'amari tsakanin Benin da Nijar gaskiya sai in ce ba karamin cigaba bane tsakanin kasashen duka biyu. Akwai aikace-aikacen da kamata a yi, to babu kudi amma a yanzu kaga za a samu aiwatar da wanga aikace-aikacen cikin kasa. Amma yanzu tunda za mu fuddan man mukasuwanin duniya haka muna tunanin alamar ci gaba.
Gyara wannan takun saka tsakanin Niger da Benin baya rasa nasaba da ziyarar da tsofaffin shugabannin kasashen Benin biyu suka kai Niger, wanda suka tabo batun tura mai da medo da alaka tsakanin kasashen biyu. To sai dai har yanzu ba a buɗe iyaka ba batun da yafi ci wa Benin kintuwa a ƙarya. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin waɗanne batutuwa ne ake mai da hankali kan su idan aka zo batun sha'anin zaɓe da siyasa a Amurka? Za mu yi duba kan babban taron jam'iyyar Democrat da ke gudana yanzu haka a Chicago. Jama'a assalamu alaikum. A yanzu dai za a iya cewa al'amura na rika kan kama domin zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekara ta 2024, yayin da yanzu haka jam'iyyar Democrat take cikin gudanar da babban taron ta na kasa, inda tuni ta tabbatar da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris a matsayin yar takararta ta shugaban kasa. Wannan na zuwa ne wata daya bayan da ita ma jam'iyyar Republican ta gudanar da nata taron, inda ta tsayar da tsohon shugaban kasa Donald Trump a matsayin dan takarar ta a zaben na shugaban kasa da za a gudanar a watan Nuwamba. To sai dai salon takun yakin neman zaben kasar ya bambanta ga baki daya, kamar yadda batutuwa da matsalolin da ake ambatawa suka bambanta da na sauran kasashe. Da alama kuma wannan zaben mai zuwa yana daya daga cikin zabuka mafi zafin fafatawa a tarihin siyasar Amurka, a yayin da a dukkan tarukan ɗan takara da jigajigan jam'iyyun biyu na Republican da Democrat suka raja wajen caccakar halaye da manufofin abokan adawa ba ƙaƙƙautawa. Kamar yadda muka kawo muku a lokacin babban taron Republican a watan da ya gabata, ita ma jam'iyyar Democrat da ke nata taron a halin yanzu ta ɗaura ɗamarar yaƙin kalamai kan Republican da ɗan takararta Donald Trump. Bayan tabbatar da Kamala Harris a matsayin yar takarar shugaban ƙasa, an gabatar da jawabai da dama a wajen babban taron na Democrat, kama daga shugaban kasar mai barin gado Joe Biden.
The democracy has prevailed. And now democracy must be preserved.
Har yanzu a tsohon shugaban kasa Barack Obama.
At a time when the other party had turned into a cult of personality, we needed a leader who was steady and brought people together.
Jawabin da ya ja hankalin jama'a shine na tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, matar tsohon shugaban Amurka kuma tsohuwar yar takarar shugaban kasa ta Democrat wadda ta fafata da Donald Trump a zaben shekara ta 2016.
I wish my mother and Kamala's mother could see us. They would say keep going.
Joy Musa ba Amurka ya ce yar asalin Najeriya, ta kuma bayyana dalilan da suka sa jawabin na Hillary Clinton ya dauki hankali.
Kamar ita Hillary, idan muka iya tunawa, ita da Trump sun zo tsaya takara a shekara 98 da ya wuce, kuma lokacin ita ta fito da karfinta, kuma da za ta zama farkon mace da za ta zama shugaban kasar America, amma bai yu ba. So nata murnan anata maganan jiya shine ta ji daɗi yanda akwai zarafi ma Kamala ta zama farkon mace da za ta zama shugaban ƙasar America. Kuma wannan kamar gwagwarmaya ma mata su ma su samu yanci da za su shugabance jama'a su ma su cika ta nasu kota din siyasan duniya da na jama'a gaba daya.
Menene ya dauke ya burge ki sosai a cikin kamar da kika faɗa jawabin Hillary din kasancewa ta yi taba batutuwa da dama a cikin jawabin da ta yi nan, me ya dauke hankalin ki musamman a cikin jawabin nata?
Ni dai abin da ya dauke hankali na shine zancen mata su ma a ba su zarafi a ga yane su ma za su iya shugabance jama'a, su ma su sa abubuwa su tafi yadda ya kamata, most especially zancen iyali da yara. Dan abu daya da suke ta faɗa kenan cewa ita Kamala idan aka bata za ta sa zancen iyali farko.
To shin waɗanne al'amura ne ma ake mai da hankali kan su a wajen irin waɗannan tarukan da kuma ɗaukacin yakin neman zaɓe a Amurka?
Akwai wani law da Trump ya sa game da zancen zub da ciki, wato mace ta samu yanci idan ce ta yi ciki ko tana da yancin ta ajiye ko kar ta ajiye ras pro-life kenan. Well, guda abu ɗaya da suka yi ta magana kenan, suka yi ta hammering akan cewa shi Trump baya duba wancan, kuma su zo suna ta magana akan zancen security na duniya gaba daya, yanda akwai su damuwoyi a su Russia da su Ukraine, da kuma su sun ce cewa wannan present administration din suna kokari su ga yanda za a haɗa kan kowa a daina su fada-fada da yake faruwa a duniya.
Sautari manazarta na bayyana yadda alƙiblar yakin neman zaɓe a siyasar Amurka ta bambanta da yadda ake yi a ƙasashen nahiyar Afirka kamar Najeriya da makamantanta. Mai fashin baki Hafsat Abubakar na da irin wannan ra'ayi.
Yadda suke jajircewa su tsaya su yi magana akan su leaders ɗin ga abin da ƙasa ke so, so abin da mutane ke so da abin da ƙasa zai ci gaba shi ya kamata a bi. Idan aka gane cewa kaman kai wannan shugaban ka fito ne amma kaman ba shugaba mai adalci ba ne ko shugaba ne wanda zai iya hargitsa mutane da ƙasa, to sai kaga suna emphasizing kaman
suna jaddada ko kuma suna
ƙarfafa jaddadawa. Yawwa, kaman a guji irin wannan shugabancin ba abin da zai sa ƙasa ta ci gaba ba ne. To bambancin shi da Najeriya shine zaki ga wannan ya fito an san wannan mutumin shugabancin shi din mutane sun riga sun gane cewa wannan ba shugaba ba ne na gari ko kuma zai iya kawo waɗansu matsaloli a al'umma ko a ƙasa, amma za ki gan duk da haka nan kamar madi ba al'umma ba kamar su waɗanda suke party din ko waɗanda suke kamar su shugabannin 'yan Najeriya suna mara ma irin waɗannan mutanen baya. Sai ki ga shi sa nake ganin yawanci suka anshi ma shugabanci sai ki ga mutane da dama ana cikin wahala, kamar yanzu halin da ake ciki a Najeriya. Kin ga zan ce sai daga baya maganganu ke fitowa za ki ga ana cewa ai already su leaders din sun san fa waɗannan ba shugabanni na gari ba ne, amma kin ga suna mara musu baya a dai zaɓe su a zaɓe su. Mun kuma masu zaɓen yawanci zan ce kamar talauci ya yi yawa a gida, wanda sai ki gan an ɗan fito an ɗan baka abu da bai kai ya kawo ba, kamar an sile mu kenan. Sai ki ga duk da haka mun jefa ma ko mun zaɓi waɗanda muke mu mun tabbatar fa nan gaba kila fa wahala za mu shiga, amma nan ƙasan da bambanci ban san ko yanayin ci gaban ƙasa ne irin development ya ma irin ƙasa ta ci gaba shi ne bambancin ko ne ke kawo ka ko rashin ilimi ne.
Yawato ke ya kike ji daga wurin mutane daga bayanai bayan bayanai don in an yi jawabai haka din nan a talabijin akan nemi ƙwararru da za su yi ta sharhi akan batutuwa da aka ambato da takarar da dai sauransu, ya kike ji, me kike ji ana cewa ne gaba da wannan takara ta Kamala, kina gani za ta kai labari?
gaskiya za ta kai labari mutane da dama suna son ta. Kin ga a ko anan Republican din akwai wa'inda suka yi la'am da zuwanta, akwai wanda suka karbe ta sosai, sannan akwai wa'inda ake ce ma independent voters ko
waɗanda ba sa tare da jam'iyya.
Yawwa, su ma yawanci da dama sun fito wa'inda yanzu na haka suna mara mata baya. Mutane da yawa da 'yan Democrat da suka ce shi shugaban ƙasa ya ci na yanzu shi Joe Biden ya sauka, su ma suna na'am da zuwa ita wannan Kamala Harris. Da fatin ma ya rabu saboda kai kansu bi haɗu ba, wannan na cewa yana son wa'in suna cewa Biden ya sauka, wasu kuma suna son shi. To amma kin ga yanzu nan wannan zaɓin da aka yi na Kamala Harris ɗin ne ya koma ya haɗa kan 'yan su Democrat yanzu nan.
Gaida Hafsat Abubakar, 'yan Najeriya da kenan Amurka. Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da ya daidaita sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Gaishe ka da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
An damke mutane 13 yayin wata zanga-zanga a ranar farko ta babban taron jam'iyyar Democrat a Chicago. Galibi ana zargin su da take doka ta karya katangar tsaro da aka kafa a wurin taron na cibiyar United, a cewar babban 'yan sandan birnin yana faɗa a jiya Talata. Akwai tarin zanga-zangar da ake sa ran gudanarwa a wannan mako, ciki har da na yammacin jiya Talata, wadda aka yi a wajen karamin ofishin jakadancin Isra'ila. Sai dai yawan masu zanga-zangar ta ranar Litinin a wurin taron sun gaza kai adadin da aka kiyasta, inda masu shiryawa suka yi hasashen sama da mutane 20,000 ne za su shiga zanga-zangar. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ziyarci rukunin masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas a wani yunkurin lalubo hanyar cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza. Ya ce lokaci na da muhimmanci ga wannan yunkurin yayin da yake kammala ziyararsa ta cikin tara a gabas da tsakiya. Amma Hamas da Isra'ila dukkaninsu sun nuna rashin amincewarsu ga wasu ɓangarori na shawarwarin Amurka, kuma da alamar da ƙyar za a cimma wannan shawarwarin na Amurka. Dakarun Ukraine sun rushe ko kuma sun lalata dukkan gadoji 3 da ke kan kogin Sem da ke yammacin Rasha, a cewar majiyoyin Rashan, yayin da kutsen da Kyiv ke yi ya shiga mako na 3 a jiya Talata. Kutsa wanda Kyiv ke yi zuwa cikin Rasha yana sauya baki ɗayan fasalin yakin, kane yana ƙarfafa gwiwa tsakanin al'ummar Ukraine da suka galabaita da yakin. Sai dai har yanzu ba za a iya tabbatar da babban sakamako na wannan kutsen, kuma harin farko a kan Rasha tun bayan yakin duniya na biyu. A ƙarshe, a lokacin mulkinsa, Prime Minister Fumio Kishide ya sabunta ma'aikatar tsaron ƙasar Japan yayin da ƙasar ke ƙara fuskantar barazana daga China da Rasha da kuma Korea ta Arewa. Bayan kusan shekaru 3 akan mulki, yanzu Kishide na shirin barin ofis, inda ya sanar a farkon watan Agusta cewa ba zai sake yi wa jam'iyyarsa ta Liberal Democratic Party takara a watan Satumba ba, yayin da ake nuna rashin gamsuwa da mulkinsa da kuma zargin cin hanci da rashawa a jam'iyyarsa ta LDP.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya hada sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Ka'alamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.